is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk san yana ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na safiyar yau Litinin 2 ga watan Satumban shekara ta 2024.
Matiswa, we need them to light up the dark continent. Oh, with this night, just spirit, there'll be no stopping. We got these haters wondering who let us in. I'm in the shape of my life, get your push-ups in. Okay. Get a couple meals if you're trying to book tea. She said that ain't no hands, look see. I'm at the top of the game, start a slave, broken the chains, you see. Mr. W from Nigeria, flow sicker than malaria. Step up in a club, blow money like I'm running for president. So in charge, I saw Ross, now my residence. Headed to the top, somewhere you haters have never been. We will never stop, no. African, I'm proud. African, I'm proud. African, I'm proud. I say it loud. African, I'm proud. African, I'm proud. African, I'm proud. African, I'm proud.
Name buzzing from JHP to CPC. And my status on the continent, MVP. You ain't heard about me, must be dumb, deaf, or blind. A living under a rock, a couple steps behind. If LT or trick, I hold it down for SA. Where we hustle hard, get money the fast way. And my African, I'm proud and got an X made.
Now, look at the garden by any.
Waɗannan fayafayen bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta na Facebook suna ƙara nunawa a fili irin yadda yanayin rashin tsaro yake a wasu sassa na arewa, musamman a arewa maso yammacin Najeriya. Saboda haka ne wasu ke ganin sanarwar da ma'aikatar tsaro ta fitar cewa ministan ƙasa a ma'aikatar Bello Muhammad Matawalle da manyan hafsoshin tsaro su tare a Sokoto su jagoranci kawar da ayyukan 'yan bindiga a arewa maso yammacin Najeriya. Daukarcin tombana ne da mai bara. Farfesa Ma'azu Shamaki dan asalin yankin Sabon Birni ne a gabashin Sokoto, yankin da rashin tsaro ya kai intaha, yana ganin cewa
sha'anin tsaro in ba siyasa bace to ba a bayyanarwa, sai dai a dauki mataki wanda ya kamata a dauka. An dade ana kashin mu, amma ba mu ga abinda an kai ba wanda yayi tasiri a cikin wannan kasa. Ko ba su zo Sokoto ba, ko yana Abuja, ko sojojin ga duk suna inda suke, idan ana da niyyar daukan mataki wanda ya kamata a dauka domin a kai karshen su, ai ana iya dauka.
A haujin wasu kuma wannan abin fata ne, duk da yake an shaje haka amma ba a samu moriya ba. A cewar Bashir Altino Goyawa dan asalin yankin Isa duk a gabashin Sokoto,
ai kaga wannan sanarwar ma da suka haitar na kasu ce ga halaka tsaro tashin warko. Domin bai kamata shi Tuji ya ji za a yi haka ba, bai kamata Halilu Subuhu ya ji za a yi haka ba. Kai mu abinda muka bukata aiki, babu bukata wani bayani. Bayanu mun shajin su kuda ɗaya waɗanda aka kashe ƙasa ga da sunan za a samar da tsaro, mu yanzu kosan ji ba mu yi. Mun gaje da gafara sa kullum ba mu ga ƙaho ba.
A jihar Kebbi ma da ke makwabtaka da jihar Sokoto, wasu mazana yankunan da ke makwabtaka da jihohin Zamfara da Niger suna nuna fargaba kan shigar bakin barayi a yankin nasu, kamar yadda wani mazaunin garin Dan Umaru Alhaji Sani ya shaida min.
Eh, muna ganin waɗannan ne waɗanda suka kashe sarkin gobir, to shi ne suka taso wajen mashin ɗari sun zo tsakanin jihar Kebbi da Zamfara. Nan wani lungu ne daga Dan Umaru abinda ya jera mana tumɓurku shadaɗi ya kai sharaɗin kawo ya tudun bici, to shi ne na akwai manyan tsaunuka suka shiga suka zama su, shi ne suna nan suna kama mutane suna talawa. Dan mun tambaye 'yan ƙauyuka wani suka san ci da ɓarayi sun ce mana baƙi ne. Yanzu haka akwai hanya tsakanin Dan Umar zuwa Bello sun rage ta.
To sai dai gwamnan jihar Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu ya ce ba abin damuwa yanzu a waɗannan yankunan, domin gwamnatinsa tana ƙarfafa gwiwar jami'an tsaro tare da 'yan banga waɗanda ke kama musu aiki.
Duk da mun san ma'aikatan gwamnatin tarayya ne, amma kuma gwamnatin tarayya ta aiko su waɗannan jihohin namu domin su zo su yi mutanenmu aiki. Mutanenmu ne ake tsaro, saboda haka mun ga ya dace mu ma mu yi complimenting abinda federal government suke yi. Muna taimakama jami'an tsaro da namu ta wani insani kamar allowance muke basu a kafu wani karshen wata, ba saboda komai ba, saboda su ji dadin tafiyar da aikin su yadda ya kamata. Idan motocin su suka samu damuwa kuma aka neme mu taimaka, kuma za mu taimaka mu gyara musu motocin su, ba saboda komai ba, saboda al'umman mu ne suke wa aiki.
Wannan shirin da ma'aikatar tsaro ta Najeriya ta ayyana za ta aiwatar, jama'a na ganin cewa idan har da gaske za ta yi, to ta yi da gaske. Kada a fara a bari 'yan ta'adda su mayar da ramuwar gaya ga talakawa, kamar yadda ya sha faruwa a baya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da karashin labaran duniya.
To Murtala, jirgin ruwan asibitin sojin ruwan China da ake wa taken jirgin salama ko da Peace Ark a turance yana rangadin kusan dukkanin kasashen nahiyar Afirka, inda yake baiwa mutane kulawar lafiya kyauta, lamarin da ke dada fadada karfin ikon kasar ta China a cikin dabara. A cikin makon da ya gabata, jirgin yaya da zango a gabar tekun kasar Afirka ta Kudu a yankin gundumar Cape na yamma, inda ake dakon gudanar da tiyata ga mutane 80,000. Sama da mutane 300,000 sun yi amfani da wannan damar na samun kulawar lafiya kyauta da jirgin ruwan asibitin sojin ruwan China na Peace Ark yake baiwa mutane a yayin da yaya da zango a tashar jiragen ruwa na tsawon mako guda. Sinfiwe Mayiki, daya daga cikin marasa lafiya da ake jinyar su cikin jirgin, ya ce:
I found about the ship on social media and on the radio as well.
Na samu labarin jirgin ta kafar sada zumunta ne da kuma radio, kuma a tunani na zuwan su nan don taimaka mana abu ne mai kyau. Domin gwamnatin mu bana tunanin suna wadatar da al'umma da bukatun al'amuran lafiya. Sannan likitoci da ma'aikatan jinya daga jirgin suna gudanar da aikin tiyatar yanar ido a asibitocin gwamnati da dama a Cape Town, a cewar Shinondiwa Esther Muhali, wacce take aiki a ƙarƙashin hukumar sojin ƙasar Afirka ta Kudun. Cikin harshen Turanci, kanar Shinondiwa Esther Muhali, jami'a a ma'aikatar lafiyar ƙasar Afirka ta Kudu, ta ce:
We know that everything is very costly.
Mun san cewa komai na tsada sosai. Batun wai a ce mutum ya samu damar biyan kuɗin magani wani babban kalubale ne ga waɗansu mutane. Mamakon ruwan sama a Niger ya sake kashe akalla mutum 15 a ƙasar, abinda hukumomin yankin suka bayyana kenan jiya Lahadi. Waɗanda ambaliyar ritsar su a bayan da bayan nan sakamakon ruwan saman da ake ta tafkawa babu kakkautawa a ƙasar. Mamakon ruwan sama a ƙasashen da ke yankin yamma da Saharar Afirka ya yi sanadin ambaliyar ruwa tun watan Yuni. Sannan waɗannan su ne waɗanda ambaliyar ta ritsa da su a baya-bayan nan, bayan wasu mutane 217 da suka mutu a faɗin ƙasar cikin wannan lokaci, a cewar hukumomi. Sama da mutum 350,000 ne ambaliyar ta shafa. Sannan a makon jiya, kaɗan ya rage haurawar ruwan ambaliyar ta dace hanyar da ta haɗe babban birnin ƙasar Niamey da sauran sassan ƙasar. Mace-macen da ambaliyar ta haddasa na bayan nan ya auku ne a ranar Juma'a a birnin Mara'i, babban cibiyar kasuwancin ƙasar, yankin da ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda ibtila'in ya fi shafa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Dillalan man fetur a Najeriya sun koka kan wata badakala da suka ce sun bankaɗo ta karɓar haraji da suke ganin baya bisa doka a depo-depo da suke sayo man a biranen Lagos da Warri da kuma Port Harcourt, lamarin da suka ce yana taimakawa wajen ƙara farashin man a duk faɗin ƙasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kasar ke kokawa kan tsananin tsadar man fetur, wanda ya shafi farashin kayayyakin buƙatar jama'a. Daga Mina ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari.
Shugaban kamfanin mai na Fes Ashabab Alhaji Abdullahi Sarkin Turki ya ce a yanzu haka ba su da damar ɗauko mai sai sun biya naira ɗaya akan kowace litar mai da motar tanka za ta ɗauko.
Yanzu idan ka zo shiga dama mutanensu ne a gate na farko kafin ka kai ga shiga depot. Kowace mota ka zo shiga
a Lagos kenan.
A Lagos da Warri a kowane depot. Idan motan ka ta zo shiga sai ka biya naira ɗaya a kowace litan da za ka ɗauka a wannan depot kafin su bari motan ta shiga. Kuma wannan kuɗin za su karɓe shi ne cash, ba wai transfer ba, babu kuma receipt. In kuma baka biya wannan kuɗi ba, motan nan sai dai ta koma ba ta dauki wannan ai lita 50,000, 45,000, 40,000 shine ake loda a mota mafi karanci. To duk motan da ka san za ta dauki lita 50,000, to duk dan Najeriya ya ba kungiyar nan naira ɗaya-ɗaya a man da ya saya.
To su ma dai Alhaji Babangida da Bashar Muhammad Ruwan Zafi Wakilai ne na kamfanonin saida man a arewacin Najeriya da suke zaune a biranen Lagos da Wari sun buƙaci ganin gwamnati ta shiga cikin lamarin domin kawo ƙarshen shi bisa lura da yadda lamarin yake ƙarewa akan talakawan ƙasa.
Yadda abu matsayin mu a gaskiya inda da mun san samu ne misali a sanar da gwamnati ko kuma manyan yi ne misali wannan kuɗin aka shiga.
To kaga dole ne ya haifar da matsala in yau ka kashe 200 ko 300 kafin lodin mota to kaga ya zama dole ka sashi a cikin kuɗi da kalin wahalar mota kafin ka sai da farashin da zaka sai.
Amma me kuke so yanzu a yi?
Gaskiya muna kira ga ita kungiyar nan ta direbobin tanka da ta duba akan wannan al'amari a sauƙaƙa a janye wannan batun nera-neran da wasu abubuwa da ake ƙirƙirowa babu gaira babu dalili.
To sai dai azantawa ta wayar salula mataimakin shugaban ƙungiyar direbobin tanka a Najeriya Malam Abubakar Malu ya ce ba su da masaniya akan wannan sabon haraji amma za su gudanar da bincike akan lamarin.
Da su da suka shiga cikin wannan halin da su suka taba mu sun ce da mu ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa dole ne abokan aikin mu ne dole ne mu dau mataki na bincike akan korafi da suka kawo. Amma yanzu labarin nan ne a takaice a wurin ka nake ji.
A halin yanzu dai ana sayar da litan man fetur guda daga naira 900 zuwa 1000 a kusan dukkanin jihohin arewacin Najeriya sabanin naira 600 da naira 17 da gwamnatin Najeriya ta ce a sayar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari amma saurare kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na ciki da gaskiya.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan Adam. A yau za mu duba yadda wasu gwamnatocin jihohi ke rushe kadorin al'umma da sunan gwamnatocin da suka gabata ba su bi ka'ida ba. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarati Shindal. Masu sauraro barkanku da sake haduwa a wani sabon shiri. A baya-bayan nan gwamnatocin jihar Kano da Sokoto sun gudanar da wani gagarumin aikin ruso na kadarorin al'umma da sunan cewa suna gyara barna da tsohuwar gwamnati kafin su ta gudanar. Idan watakila mai sauraro zai iya tunawa, gwamnatin jihar Kano ta ce ta kwato filaye da darajar kuɗin su ta kai fiye da naira triliyan guda daga hannun mutanen da aka mallaka wa ta haramtacciyar hanya. Sai dai a lokacin masana dokokin ƙasa da shari'a a ƙasar sun ce matakan da gwamnati ke bi na rusa gine-ginen mutane da sunan kawo gyara ya ci karo tare da dokokin ƙasa.
A hira ta gidan talabijin Alitinin dinnan sakataren gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Baffabici ya ce aikin rusau din da gwamnatin jihar ke yi na daga cikin yunkurin ta na kwato filaye mallakar kamfanoni da cibiyoyin gwamnatin da suka zargi gwamnati mai shudewa da mallakawa daidaikun mutane. Wasu alƙalima da aka fitar a cikin ƙarshen makon nan sun nuna wa ɗan daru saudin gwamnatin Kano ya shafa sun yi asarar akalla naira biliyan 120 cikin makonni uku da suka shuɗe.
Muka rataba hannu, wakilan gwamnati suka rataba hannu, suka zo suka mika mana fili muka fara aiki. Gwamnati ta ba mu har abin da ake ce masa tafki da occupancy duk mana da shi. An sace duk kayan da muka saka a hotel, an rusa mana mall da muka gina, gidajen ma da aka gina an duk an rusa su. Hatta makwabta an shiga an musu ta'adi, an sace musu kayayyakin su. Dama can mun yi kiyasin abin da muka kashe, akalla muna neman naira biliyan 10,000. Mun kuma wurin lauyoyin mu da su tura wannan abu mu nemo haƙƙin mu a gurin gwamnatin jihar Kano.
Injiniya Rabiu Sa'id kenan director a kamfanin da suka yi yarjejeniya da gwamnatin da ta gabata wajen sake gina hotel din daula na Kano wadda gwamnatin Kano ta yanzu ta rusa. Baya ga hotel din daula, gwamnatin ta rusa shaguna a bakin masallacin Idi na Kano da wasu a filayen race course da wani bangare na gidaje a yankin unguwar Salanta daura da Hayagusau Road a cikin birnin Kano. har ma mamallaka waɗannan wurare ke cewa
dukkan ka'ida da ake nema wurin mallakar fili ko kuma izinin gini babu wani abu da ya rage wanda ba mi ba tun daga matakin letter of grant har muka kai ga matakin COO duka muna da yali a cikin gidaje da sauransu a cikin gidajen
sunana Ali Rayo ba za mu iya misalta yadda muka tsinci tashin hankali ba saboda waɗanda suke da iyalai a cikin gidajensu wallahi ba sa iya bacci suna da wuri a masallacin Idi sannan kuma suna da wuri a nan wurin kuma duka doka ce ta basu kuma suna da komai wanda ya tabbatar da shaidar mallaka
Koda yake gwamnatin ta Kano na ikirarin cewa yakin da take na farfado da kadarorin gwamnati da tace gwamnatin baya ta mallaka wa wasu mutane ne amma masana dokoki da shari'a a Najeriya na cewa
sashe na 43 na kundin tsarin mulki ya bayyana duk ɗan ƙasa damar mallaki kadara mara motsi mana abin da ya shafi gida da floti idan har zaka karba sharadin shine sai ka bada abin da ake kira notice ya zama wajibi a shimfiɗa ka'idodin da yasa za a karbi ciwon nan wuri daga wurinsa a bada compensation sashi na 28 na dokar ƙasa kuma Land Act ita ta bayar wa gwamnati damar da zai karɓa ɗin wannan su ai ba su aka yi in laifi ne gwamnati ta yi laifi to idan za ka gyara shi sai ka bi ka'idar doka ta ce a ba a gyara
barista Garba Abubakar kenan wani lawyer mai zaman kansa a Najeriya a yayin da wasu daga cikin waɗanda wannan rusau ya shafa ke cewa sun tinkari kotu domin neman haƙƙi wasu jama'a a Kano kuwa na ganin kamata yayi a ce dattawan Kano da sauran masu ruwa da tsaki sun shiga tsakani domin samun daidaito da nufin kubutar da kanan daga fadawa cikin yanayin rudani ta fuskar harkokin saka jari da hada-hadar kasuwanci
Allah ya kyauta bayan gudanar da wannan aiki na rusau da ya janyo asaran makudan kudade waɗanda lamarin ya shafa sun garzaya babbar kotun tarayya da ke birnin Kano inda alƙalin da ya saurari ƙorafin Justice Samuel Amobeda ya yanke hukunci tare da umartar gwamnatin jihar Kano ta biya 'yan kasuwar diyan naira miliyan 30,000 saboda lalata musu dukiya ba tare da bin dokokin ƙasa ba to maimakon irin wannan hukunci ya zama izina ga sauran jihohi sai gashi irin wannan rusau ya faru a jihar Sokoto
A halin yanzu ina kan titin zagayen yammacin Sokoto muna tare da ana rusa rukunin shaguna mallakar Murtala bawan Allah mai niyo na kuma tambaye sa me ya zafi haka ya ce shi ya mallaki filin ya saye shi da kuɗi amma dai daga baya yana rigimar sa tare da wani babban dan siyasa
ana ce mai tsalhasin to bayan na sai na fara aiki sai APC ta ci zabe da APC ta ci zabe ta wuce min wurin nan shi ya taba nema ne bai samu ba amma yanzu tunda APC ta dawo lalle magana ce tana nan mun zo nan su da Sokoto mun zo la an housing sabo gwamnati ta nada committee na bincike duk na kai ta Kaduna duk inda na hakai sun bani dama in yi aiki dan shi hakkar gadirilin danga da an kai da ciko nasa sama ga tifa 2300 wurin nan to yanzu abin da ya faru wannan gonar ta baya za hausi sama jigon APC na Sokoto sanan ta sarkin yamma to shi sanata da kai ne ni mun yi magana da shi na roki alhorma tai to duk dai abin baya ba to da karshe ne ni tabbatar da kwace ɗaya na dan duk da takalluna ba a buƙaci an kawo ba
na tuntubi kakakin sanata wa mako Bashir Abubakar akan wannan batun amma yace ba sanata ya rusau ba gwamnati ta yi don haka ba abin da zai ce shi ko kwamishinan filaye gidaje safiyo da tsarin birni barista Nasiru Aliyu dan tsoho ya amsa wannan tambayar da cewa
to wannan ba zan sani ba tunda ba ni ba mutumin tsalhasidi bane kuma sanata magata ga dan maka ba abokin shawara ta bane ban san abin da suke cike ba na cewa ko kaza abun da kawai ne sani a matsayin na commissioner shine wuri ne inda ake son azahi gidan sama an yi kankari ana son a yi gidan sama wanda bai dace ba saboda wurin kasa ce mai zurgawa to kaga a zo a yi hasarar rayuwa kuma ai abu ne ko naka ne ko na waye ko kuma yayi abun yake idan hukuma ta ce ka tsaya ya kamata ka tsaya
kafin wannan hasarar da Murtala bawan Allah yayi sai da aka rusa wasu gine-ginen shagunan sa akalla fiye da 10 akan titin Ali Akilu Aminu Magaji tsohon babban sakatare ne a gwamnatin jihar Sokoto aikin na rusau ya shafi ginin da yake kuma ya ce sai da ya gabatar da takardun sa na halaccin mallakar filin gaban kwamitin da gwamnati ta kafa domin tantancewa kuma ya ce kwamitin ya amince da cewa wurin sa ne
babu abin da zan cewa illa kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan yana gida wani lokaci sai staff na Minister of Lands and Housing wato Director Town Planning ya zo da daddare misalin ƙarfe 10 da rabi ya kawo man takarda. Takardar nan tana kunshe da bayanin cewa za a rushe mangina wadda ni a Zagarot. Ni babu wani bayani da na samu wannan takardar ce kawai. Sai kwatsam Asabar 17 ga watan Agusta na samu labarin cewa ana ci ana rushe wannan gina din. Na buga ma shi famanin sakatare na ma'aikatar waya da tambaye shi ce takarda an kawo takarda kuma an ce man gashi shin an yi kididdiga assessment na diya ko kuwa ce order ce kawai aka ba su.
To ko me commissioner zai ce akan wannan batun?
A wannan hili ainihin shi na wani ina ganin Ahmed Sani ne wani marigayi kuma iyalan shi sun muna complain cewa wannan wurin haraba suke kuma an zo an karba da karfi an hana musu an ba wani shi na kusa ga guest in kuma mun shafa mishi jan penti tun satin da muke zo a gwamnati mun tsaye da wannan aiki ya goge ya ci gaba da aiki kuma an ta maganganu cewa wannan aiki a tsaye da shi ba tsaya ba.
Tsohon sakataren gwamnatin Sokoto Muhammad Mai Nasara Ahmad shi ma aikin ya shafe shi amma ya ce yana da kyau a rika bincike kwakwara kafin a aikatawa mutun
almost kashi 99 cikin kashi 100 waɗannan ka rushe wayannan masana'antu ko gidaje zaka iske cewa yan PDP ne wato kamar in ka duba kamar abin ana yin shi ne kamar bita da kulli. Ni inda nake da shagon a bakin kowar gida bisa ga halacci an bani shi kan wucin gadi tun lokacin gwamnatin girma sanatan Sokoto ta tsakiya sanata Aliyu Maga da kadawa muku sa'annan gwamnatin ta shuɗe wadda muke ciki ta mai girma sanata Aminu Waziri Tambol aka mallaka min takarda shi da cewa an bani wurin.
A can watannin baya ma an yi wannan rusau a manyan gine-ginen kasuwanci mallakar fitattun 'ya'yan jam'iyyar adawa ta PDP da sunan za a faɗaɗa titi da kuma shataletale da ke kusa da gine-ginen nasu an yi ayyukan kuma an biya su kuɗaɗen diya sai dai sun yi korafi cewa cin zarafin siyasa ne aka yi musu. To ko waɗannan rushe-rushe da ake yanzu akwai shiri na biyan diya ga masu waɗannan wuraren? Kwamishinan filaye da gidaje ya amsa da cewa
gwamnati ba za ta biya diya bisa ga abin da aka yi kan ganganci ba. Kamar yanzu nan Ali Aqilu in ka lura hasarar da gwamnati za ta yi ma wurin garin titin ya da ya rusga saboda wannan aikace-aikacen da aka yi.
A cewar gwamnatin da za a ci gaba da wannan aikin na rusau a duk wuraren da aka yi ma alama za a rushe. Abin da wasu ke ganin cewa aikin mayar da jihar Sokoto baya ne ake yi ba wai ci gaba ba. A ɗayan ɓangaren kuwa gwamnatin na ci gaba da bayar da ayyukan raya ƙasa da suka shafi samar da tituna da wasu ayyukan more rayuwa a ƙananan hukumomi da gwamnan jihar ke rangadi a halin yanzu.
Gwamnatin jihar Sokoto ta tabbatar da cewa za a ci gaba da gudanar da wannan aiki na rusau a duk inda aka shafa wajen penti. Yayin da su kuma waɗanda asarar ta shafa suka runtuma zuwa kotu domin kai ƙorafe-ƙorafensu tare da fatan samun adalci. Masu sauraro abin da ya samu ake nan a shirinmu na yau sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwali da Muhammad Nasir da suka taimaka domin wannan shiri ya zo gare ku daga nan birnin Washington DC ni Sarki Alhashin Gumar ke cewa mu kasance
a gaida Sarki Alhashin Gumar. Masu saurare yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
To murtala a takaicen. Jami'an gwamnatin Rasha sun ce Ukraine ta kaddamar da wani gagarumin harin jirage marasa matuka da sanyin safiyar jiya Lahadi wanda ya shafi yankunan Rasha da dama da ya hada da tashoshin samar da makamashin lantarki da matatun mai a Moscow da birnin Tver da ke kusa da Moscow. China ta sha alwashin dada bunƙasa gawurtaccen shirin nan nata na gina hanyoyi da bunƙasa safarin motoci, jirgin ƙasa da jirgin ruwa da kuma sauran madafun ci gaba wato Belt and Road Global Infrastructure a turance BRI.
A nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai can an jima da karfe 4 na rana agogon Najeriya za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta tsaya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Murtala Faruk Sanyinna ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.